أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kaddara haduwarmu a wannan masallaci domin ci gaba da karatun littafin Talqis Ahkam al-Janayiz. A yau muna yammacin ranar Laraba, wanda ya daidai da 14 ga watan Muharram, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 2 ga watan Hud, wata na 8 miladiya ta 2023. Domin ci gaba da wannan karatu na wannan littafin, a darasi da ya gabata mun gani wato yanda malam ya kawo mana bayani game da abin da ya shahi takfinul mayyit, wato yi ma mamaci likkafani, wanda kuma an muka ɗauki irin siffar da ta zo wato daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yi ma mamaci likkafani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu. Yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a fasali na gaba, gaba ta 14, da malam ya kawo ya ce hamlul janazati wattiba'iha, wato ɗaukan gawa da kuma wato bin gawa, ko kace raka gawa, a ɗauki gawa idan mutum ya mutu, sannan kuma a bi bayan ta a raka ta zuwa ga abin da ya shahi makabarta. Mas'ala ta 44 malam yake cewa wa yajibu hamlul janazati wattiba'uha wa zalika min haqqil mayyitil muslim ala al-muslimina wa bi dhalika ahadithun adhkuru sunain minha. Malai yake cewa wajibi ne game da abin da ya shahi daukan gawa idan mutun ya mutu, wattiba'i hada bin bayanta, araka ta aje abin ne da, saboda wannan haƙi ne na shi mamaci akan musulmi, wato haƙin shi wanda ya mutu akan musulmi, wato shine su dauki gawan nan tashi aje a jahaza shi aje har a kai shi makabarta abin ne shi. Shine malai yace akwai hadisai da yawa da suka zo daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, zai ambata mana hadisi guda 2 daga ciki. Hadisi na farko yake cewa fada annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa haqqul muslim ala al muslim wa fi riwayatin yajibu lil muslim ala akhihi, yace haqqin musulmi akan musulmi. Abu da ruwaya yace wanda ya wajaba game da mutum musulmi akan dan uwan shi, yace khamsun, wasu abubuwa guda 5 ne. Abu na farko yace raddu salam, mayar da sallama, wato yana daga cikin haƙƙi na musulmi akan dan uwan shi musulmi shine ya mayar mishi da sallama. Idan ka isko mutane suna zamne, abin da yake kanka shine ka yi musu sallama, man da yake cikin hadisi wanda yake hucewa shi zai gaida wanda yake na zamne, wanda yake kan abin hawa shi zai ganda wanda zai gaida wanda yake a ƙasa yana tahiya, yaro shi zai gaida babba. Wato wannan shari'ar musulunci da ta koyar da mu irin wannan ladubba. To abin da yake kanka idan mutun ya ma sallama, wajibi ne wato ka amsa mishi, wato wannan sallama haƙƙi ne na shi musulmi akan ka. Kenan raddu salam shine ka mayar da sallama. Yace wa iyadatul marid, da zuwa ganin marar lahiya, dan uwanka bai da lahiya musulmi, to yana daga cikin haƙƙi akan ka kaje ka ziyarce shi bai da lahiya, ka gaida shi ka yi mishi addu'a cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lahiya, ya sa kafara ne, ya kankare mishi zunuban shi bisababin wannan rashin lahiya da yake. Abu na uku yace wattiba'ul janaiz, haƙƙi na uku da yake kanka kai musulmi akan ɗan uwanka musulmi shine ka bi gawar shi, wato idan ya mutu ka raka gawar shi aje a binne shi. Yace na hudu wa ijabatu da'wa, da amsa kira. Haƙƙi da yake kanka akan ɗan uwanka musulmi shine lokacin da yayi kiran ka ya gayyace ka zuwa ga wata abin da ya shahi wata walima, to yana da kyau haƙƙin shi ne ya zamanto ka ambata wannan wato gayyata. Sai dai idan ya zamanto gayyatar wannan akwai, idan an ji akwai saban Allah a nan, to wannan bai halatta ya zamanto ka je ka ƙarfafa musu. Idan ya gayyace ka waje, misali wata walima ce za a yi, amma walimar za a je a yi kiɗe-kiɗe da abin da yake saban Allah, to wannan bai halatta ya zamanto ka amsa. Amma idan ya zamanto babu wannan walima ce ya gayyace ka, to haƙƙi ne a kan shi wanda yake naka ka je wajen wannan walimar da ya gayyace ka. Haka abu na biyar shi ya ce wa tashmiyatul atish, haƙƙi da yake kanka akan ɗan uwanka musulmi shine lokacin da ya yi wato atisha ka ce mishi yarhamakallah, yarhamakallah, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka rahama, shi ma kuma zai maka addu'a ya hadikumullahu wa yuslih balakum, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da ku, ya shiryar da kai, sannan kuma ya inganta halinka, ya inganta ɗabi'arka. Kaga wannan abu ne wanda yake da kyawu na abin da ya shafi musulmi. To da yawa amma daga cikin musulmai zaka ga wannan abubuwan guda biyar wanda yake haƙƙi akan ɗan uwanka musulmi zaka ga ba kowa ba yake samu ya cika su. Wani zaka gani idan aka mishi sallama bai amsa, wani ba ya amsa ba, wani kuma zai zo ya amsa maka alhamdulillah, wani idan wani bai da lahiya ko wasu basu da lahiya bai da uzurin komi ya ki zuwa ya gaida su, ko kuma ga an yi jana'iza za a raka gawa ka gani bai tashi ba ya tafi, wanda kuma tana yi wa makusanci shi ne ma, ko kuma ya san shi, ko kuma wanda yake tare da shi. Da ijabatu da'wa, a gayyace ka wajen walima shi ma haƙƙi ne na musulmi a kanka. Da tashmiyatul atish shi ne idan mutum ya yi atisha ya ce alhamdulillah sai ka ce mishi yarhamakallah. Wannan ana ba da kissar wani da yaro da lattijo, kai yaro ya je makaranta an karantar da shi a makaranta cewa idan mutum ya yi atisha ya ce alhamdulillah abinda za ka ce mishi ka ce yarhamakallah. Yaro latije zo ya atisha ya ce alhamdulillah, sai yaro ya ce yarhamakallah. To daga ciki a kusa akwai wani ya ce kai wani latije shi ne yarhamakallah, ya ce kyale shi uban shi ne yarhamakallah. To ka gani bai san ba miye aka ci. To yana da kyau ko da mutum ya yi girma ya ringa zuwa makaranta don ya koyi abin da ya shafi addinin shi. Kenan wannan haƙƙi mahallin shahida anan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ittiba'ul janayiz, wato raka gawa. Sai hadisi na biyu shi ma hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa udul marida, wato ku ziyarci marar lafiya, wattabi'u al janayiz, ku bi wato ku je ku raka gawa aje a binne ta, to zakirukumul akhira, tana tunatar muku da lahira. Wanda da farko abin da ya shahi ziyartar makabarta, Annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ya yi hani akan wannan, yake cewa kuntu na haitukum an ziyaratul qubur, sai yace ala fazuruha fa innaha tudhkirukum al akhira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a farkon lamari na ane ku da ku ringa ziyartar makabarta, amma yanzu ku ziyarce ta saboda bi tudhkirukum al akhira, tana tunatar muku da wato lahira. Duk lokacin da ka je makabarta zaka gani wannan hon mutane ne wanda da su kuke rayuwa, wani tare da shi kuke tashi ku kwana, amma yau an waye gari gashi nan a binne, gashi nan lokacin shi ya cika an zo an binne shi. Haka idan ka zo makabarta za a binne wani, gashi nan ana rami an yi rami, ka sani sarai da Allah kai ka mishi wanka ka sa shi shilin kawani, ka san shi in ne dai kuka zo kuka sa kuka binne. To wannan yake tuna ma lahira, yake tuna ma kai ma fa wani lokaci za a yi, wato lokacin da za a zo a kawo ka. Shine wani yake cewa wa idha hamalta ila al-quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahbulu, idan ka dauki wato makara aka dauki gawa aka je aka binne ta tare da kai, to ka san da cewa kai ma bayan wannan da aka binne kai ma wani lokaci kai ne za a dauko a zo a binne kuma wannan sai ya faru la mahalata ba ta yanda za a iya kuskure sai ya faru to yana daga cikin kenan dalilai wanda suka nuna halaccin ko kuma haƙƙi ne akan musulmi dan uwanka ya zamanto ka je ka raka shi an je an binne shi mas'ala ta 45 malam yake cewa wa tiba'uha ala martabataini wato raka gawa ya zo akan martaba guda biyu akwai wanda yake ya hilala akwai wanda yake da bai kai shi lada ba yace al-awwal yace ittiba'uha min indi ahliha hatta yusalla 'alayha na warko shine ka ji labari wane ya rasu sai ka zo inda yake inda aka yi rasuwar ha aka zo aka dire ta shi aka yi mishi sallah yace wal ukhra nabiyin kuma shine ittiba'uha min indi ahliha hatta yufragu min dafniha nabiyin shine wato ka zo ka bi bayan gawan nan tun daga inda take aka zo aka yi mata sallah har aka je aka binne ta ya halatta idan ka zo wajen da aka yi rasuwa misali in an yi sallah ya halatta ka tahi idan ba sai ka je baka je aka raka gawa aka binne ta wannan baka yi ba laifi kuma martaba ta biyu ita ce ka zo a yi sallar da kai kuma a je a binne da kai to wannan malai yake cewa wa kullum minha fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan biyun wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kowanne yace farawa abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala yake cewa abu sa'idin al-khudri ya rawaito hadisi yarda Allah tabbata gare shi yana cewa kunna muqaddamun nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ni al-madina إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن واتو أبو سعيد يكي تيوا سنكسن تي أمدينة إذن أكا قواتو دا متن وان دي يكي قاشنن بيد الله يا زو يا متو مثالي يا متو sai su kira annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya nema mishi gafara har sai wato an yi da jahaza shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma tare da wanda delegation inda suka zo na sahabbai sannan kuma sai a tahi abin ne shi yace wa rubama qala habsu zalika ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace so da yawa wannan wani lokaci mun tsare annabi sallallahu alaihi wasallama yanda wani tana yiwa yana gargara ne aka kira annabi annabi yana nan har wannan in ya cika annabi sallallahu alaihi wasallama yazo yayi mishi addu'a har aka zo aka yi mishi abin da ya shafi sallah aka mishi wanka aka zo aka yi mishi sallah to wata ran sun jinkirta annabi sallallahu alaihi wasallama sun tsira shi da yawa yace falamma khashina mashaqqata zalika alaihi qala ba'dul qawmi li ba'd لو كنا لا نؤذيه بأحد حتى يقبض فإذا قبض أذناه da suka gani wannan abin ya tsananta a ce a kira annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin mutun ya mutu yazo yana nan har yayi gargara a zo a jahaza shi a yi mishi wanka a yi kaza tukun annabi duka yana zamne har a yi mishi sallah yace sun gani sun dora ya tsananta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ina ma yanzu mu bari sai mutumin ya rasu tukun sai mu kira annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace suka ce falam yakun alaihi fi zalika mashaqqatun wala habasun fa fa'alna zalika sai suka aikata wannan saboda haka nan ba zai kasance ba wani tsanani akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba za a zo ba a ce an rike annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kunna nu'adhinuhu bil mayyit ba'da an yamuta fayatihi fayusalla alaihi yayi suka kasance wato suna kira annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya mutu sai yazo yayi musu sallah yace faruba man sarafa so da yawa wani lokaci annabi idan ya mishi sallah sai ya koma su kuma su je su binne dan uwan su wa rubbama makasa hatta yurfan wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai tsaya ayi mishi sallah har aje a binne shi tare da shi fa kunna ala zalika hinan sun kasance akan wannan wani lokaci summa kulna sai wata rana suka ce laulam ya shakhisun nabi sallallahu alaihi wasallam wa hamalna janazatuna ilaihi hatta yusalli alaihi inda baitihi lakana zalika arfaq fa kana zalika al-amru ila yawmina hadha daga karshe sai suka ce ina ma to yanzu mu zamanto ban mu kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zamanto ga wani idan mutun ya mutu zan mu yi mishi bawanka mu sanya mishi likkawani tukun mu dauki gawon mu je masallaci can inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama, annabi yayi mishi sallah anan sai ya zamanto an je abinne shi, yace sai ya kasance lamarin su ya kasance a haka nan. Wato wannan hadisin ya gwada mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da farko sahabbai suna kiran shi daga mutun ya fara gargara ta mutuwa, daga ya fara gargara ta mutuwa a kira annabi, annabi yana nan har ya mutu a mishi wanka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi sallah, sai suka gani wannan kamar suna tsananta ma annabi, suka ce to bari hayi idan ya zamanto mutumin ya mutu tukun ya kira annabi, sai suka koma haka ne sai mutun ya mutu tukun a kira annabi ya yi mishi sallah, shi ma dai suka gani kamar suna tsanantawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama, sai suka koma yanzu idan mutun ya mutu ba su gai ma annabi sallallahu alaihi wasallama, sai dai an yi mishi wanka an jahaza shi sai a dauke shi a kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi sai ya mishi sallah a je a binne shi. To wani lokaci annabi sai ya yi sallah a je da shi a binne shi, wani lokaci kuma idan an yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya koma ya tayi wato ya koma majalisin shi ko kuma ya shiga sha'anin shi. Kenan wannan ya nuna mana dukkan halaccin ya halatta kenan ka je ka bugawa a yi mata sallah har aje abin ne ta, kuma ya halatta ka je ka yi mata sallah kade, kuma ya halatta ma wato idan baka samu ba sallah ka je ka raka ta wato abin ne da kai, kenan duka wannan ya halatta. Sai malam yace wala shakka ba makawa cewa annal martabatal ukhra afdal min al ula, cewa wannan martabar ta biyu ta hi ta farko wacce ce taka zo a yi ma mamaci sallah da kai ka je ka raka shi a je a binne shi tare da kai. Wanda mun sani hadisi yana nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya zo aka yi ma mamaci sallah tare da shi yana da lada qiraati guda, wanda kuma aka yi mishi sallah tare da shi kuma aka je aka binne tare da shi yana da qiraati nawa, qiraati guda biyu. Sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam menene kamar qiraati, annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu misali jabal uhud, kwatankwace ladan kamar dutsen uhud ne, wanda dutsen uhud babban dutse ne wanda yake garin madina, annabi yace dukkan wanda ya san ya ma gawa sallah ka zo aka ma san gawa sallah tare da kai to za a baka wannan kamar ladan, idan ka raka ta tare da kai aka yi sallah aka raka ta za a baka kamar dutsen uhud wato guda biyu. Shi yasa nan malam ya kawo mana hadisi yace man shahidal janaza, dukkan wanda ya halarci janaza min baitiha wato daga gidanta inda take aka yi mata wanka, wa fi riwayatin a watar waya yace man tabi'a janazata muslimin, dukkan wanda ya bi bayan gawar musulmi imanan yana mai imani wa ihtisaban yana mai neman lada hatta yusalliya alaihi har sai an yi mishi sallah falahu qiratun, to yana da lada qiratun guda kamar dutsen uhud. Yace wa man shahidaha, wanda ya halarci wannan jana'izai aka yi mata sallah hatta tulfan har aka je aka binne ta, wa fi riwayatin ukhra a watar waya yace yufrahu minha har aka je aka gama da jahaza ta aka binne ta, yace falahu qiratani, yana da lada qiratun guda biyu shine kamar dutsen uhud guda biyu na lada, shine yace min al ajr. Kila sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa mal qiratani, menene qiratani, yace misli jabalain al azimain, kwatankwacin wannan duwatsun masu girma, a wata ruwaya yace kullu qiratun mislu uhudin, kowane qirati kwatankwacin wato dutsen uhud. Idan wannan ya nuna mana ladan a yi ma mamaci sallah tare da kai, idan abin da yake ga mummuni idan aka ce ma an yi mu rasuwa ka gaggauta zuwa a yi sallah da kai kuma a je a binne da kai, akwai lada. Kuma mun gani a baya cewa yana da kyau idan dan uwanka musulmi ya mutu, ku wanda kuke da tauhidi kai wanda kuke da imani ku gaggauta tahiyya, saboda mun gani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna nuna mana dukkan mutumin da a gawar shi wato mutum 40 suka tsaya suka yi mishi sallah, a wata ruwaya mutum 100 wanda bisu shirka ga Ubangiji subhanahu wataala fa ce wannan mutanen sun cece shi. A samu mutum 40 a gawarka sun tsaya, wannan duka babu mai shirka mai gama bautar Allah da wani, ko kuma mutum 100 babu masu gama bautar Allah da wani a ciki, to wannan za su samu mishi ceto. To me ya kai wannan? Shi yasa kenan ko da dan uwanka ya mutu ka taimaka ka kirayi mutanen kirki su zo a gamu wajen gawar shi wato a yi mishi sallah. mun gani a baya irin gawa yanda idan an ambace ta da alkhairi ko an ambace da shi da shari duka wato darasi ya gabata akan wannan sai malam yace mas'ala ta 47 yace wa hadhal fadlu bi ittiba'i aljana'izi innama huwa lirrijali dunan nisa ce wannan falalar da ake samu game da raka gawa ta takaita ne ga maza banda mata saboda mi banda mata malam yace linahin nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna an ittiba'iha saboda hanin da yazo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama akan wato hana wato akan hani game da mata su raka gawa wanda mata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan wannan malam yace huwa nahyu tanzihin hani ne wanda yake na wato abin da ya shafi taka tsantsan da kiyayewa faqad qalat ummu atiya ummu atiya take cewa yadda Allah ta tabbata a gare ta kunna nunha mun kasance ana hana mu wa fi riwayatin a wata riwaya tace na hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu an ittiba' li janaizi akan maraka gawa wa lam ya'zum alaina hakan kuma ba a karfafa mana ba ba a karfafa cewa an musu lazumta musu cewa haramun ne kada sa alarji janaiza amma dai an hana su malamai suka ce mace batta raka gawa maza su suke raka gawa amma a malikiya zaka gani suna cewa idan ya zamanto mutumin dan uwanta ne ko na kusa ba laifi idan ta je to amma dai abinda yafi dacewa ta zamna a gida shi yafi dacewa saboda mata abinda ya shahi zukatan su raunana ne kada a je za a sa mutum kabari ta tada muku ihu a makabarta ko kuma wani abu makamancin haka ka gani sai ya zamanto an je kuma an koma wani abu da ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu hani akan wannan wato kan kada su halarci wato zuwa binne mutum amma babu laifi ziyartar makabarta ga mace mace tana iya ziyartar makabarta amma miye ba a so ta yawaita ziyarta yawaita ziyarta saboda la'anta ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anallahu zawaratil quburi Allah ya la'anci mata masu yawan ziyartar makabarta amma dai misali dan ta je wani jehi haka ta je ta ziyarci makabarta wannan duka ba laifi bane kamar yanda Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga makabarta sai ta yake gani mata daga makabarta ce ya dawo an ce mishi ya je ya musu addu'a ne sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah to ni in na ziyarci makabarta yaya zan yi wace addu'a zan yi Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gayyi mata addu'a da zata yi idan ta ziyarci makabarta. Kenan da a ce mata ba su ziyartar makabarta da annan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce mata bi. Zai ce mata bi halatta ba mata su ziyarci makabarta. To shi yasa mata suna iya ziyartar makabarta amma su yawaita ziyarta ne shine ba a so shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu zawaratil quburi. Sai mas'ala ta 48 malam yace wala yajuzu an tattabi'u aljana'izi bima yukhalifu ash-shari'a ce bi halatta wato kai wanda zakka bi kaje ka raka gawa ka bi da abinda shari'a ta zo ya saba ma shari'a yace wa qad ja'a an-nassu haqiqa nassi yazo fiha ala amrayni akan wato wasu abubuwa nassi ya nassa ta wasu abubuwa guda biyu wanda ba a raka gawa da su abu na farko shine rafu sauti bil bukai a dauko gawa za a raka ta mutane su kwashi kuka ayi ta kuka ana raka gawa to wannan hani yazo haka kuma wattiba'uha bil bukhuri ko a dauko gawa za a raka ta a tada wato abin da ya shahi turare da hayaki ana raka gawa da wannan wanda wannan zaka gani irin al'adun wanda ba musulmi ba suna yin wannan zaka gani irin indiyawa za a raka gawa zaka ga an sa wani turare da wani hayaki an mura ana raka gawa da shi ko kuma za a raka gawa a zo ana kuka ana daga kuka ana ta kuka wannan shi ma bai dacewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yayi hani akan wannan shine malam yace wa zalika fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama hakan ya zo ne daga fada annabi sallallahu alaihi wasallama la tattabi'u aljanaza bi sautin wala narin wato ba a bin gawa a raka gawa da sauti kara na kuka wala narin ko kuma da wuta daga wasu sun kunna wuta irin yanda indiya suke yi cewa a raka gawa wannan musulunci bai halatta ba ya haramta wannan ya zamanto an raka gawa da wannan haka kuma abin da ya shafi kuka malam yace wa yalhaqu bidhalika yana haduwa ga wannan shine rafu sauti bil zikri amama janazatin daga murya da wani zikiri lokacin da za a raka gawa nan zaka gani akwai da yawa wasu zaka ga za a raka gawa ko a ce wannan babban malami ya mutu gaji wasu suna ta la ilaha illallah la ilaha illallah wannan bai dacewa wannan bai dacewa shine malam yace rafu sauti bi zikri amama janazatin yace li annahu bid'atu saboda wannan kirkiri ne babu shi a cikin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qauli qais bin abbad da fadar qais dan abbad yake cewa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna rafa'i sauti indal janaiz yace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna kyama suna kin ya zamanto ana daga murya da wani zikiri ko kuma da wani abu ko da kuka wato lokacin da za a yi janaiza da za a je abin ne gawa yace wali annatihi tashabbuhan bin nasara saboda akan wannan akwai koyi akwai kamantacce niya da suwa da nasarawa yace fa innahum yarfa'una aswatahum bi shay'in min al-anajilihim wa azkaruhum ma'a at-tamtit wa at-talhin wa at-tahzin saboda su nasaru da kristoci idan za su je su binne dan uwansu zaka ga suna daga sautin su da irin wasu wato koke-koken su da irin wasu zikiri-zikirin su da irin wasu wato rera wani abu zaka ga ana rera wani abu ana zayyana wani abu ana tahiya raka gawa da shi to wannan kaga kai musulmi idan ka zo kana yin irin wannan koda kwa da zikiri ne na hurko kana koyi ne da su sannan kuma abu ne wanda ka kawo shi cikin addini yace wa aqbahu min zalika yace mafi munin abu shine tashyi'u habil azafi ala al-alati al-musiqiyya amama azafan hazinan kama yaf'aluhu fi bilad al-islam taqlidan lil-kufa shine wato abin da yafi muni shine za a raka gawa a raka ta da wasu abubuwa irin na kidi a ringa raka ta ko kuma da wani abu wanda zai nuna cewa ana cikin bakin ciki ko wani sauti ko wani ƙara wanda zai nuna cewa ana cikin bakin ciki malam yace wasu gari daga garuruwan musulmi suna aikata irin wannan koyi da kafurai malam yace wallahi almusta'an Allah shine wato abin dogaro malam yake cewa qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi yake cewa a cikin azkar yace wa alam anna as-sawaba yace ka sani ya kai dan uwa abin da yake daidai wal muhtar abin da yake zabi akan raka gawa shine ma kana alaihi salaf radiyallahu anhu shine abin da ya kasance wato sahabbai magabata nagari suka kasance akan shi yadda Allah ta tabbata a gare su shine mi as-sukutu fi hali sayri ma al-janazati wato yin shiru lokacin da ake tahiya da wato gawa fala yarfa'u sautan bi qira'atin wala dhikrin wala ghairi dhalika yace ba zai zamanto ba an daga magana da wani kuka ko wani karanta wani abu ko kuma wani abu makamancin haka bale yace wal hikma fihi zahira hikima da take cikin wannan ayi shiru lokacin da ake raka gawa yace abu ne wanda yake a bayyane wahiya yace ita ce annahu askanu li khatiri wa ajma'a li fikrihi fima yata'allaq bil janazati yace lokacin da ake raka gawa kaga kowa yayi shiru tsit zuciyarka ta hi halartawa tunaninka ya hi zawwa ka ringa tuna wato abin da ya shafi gawan nan da ake abin da ya shafi alkiyama abin da ya shafi mutuwa kowa ya kyale yayi shiru kowa tunanin shi mene tunanin shi shine abin da ya shafi wannan mutuwa da akai ko da za a je makabarta zaka ga kowa yayi shiru to lokacin da aka yi shirin nan zuciyarka mi take tunawa kai tsaye ta samu nutsuwa ta tuna wannan abin da ya faru shine malam ya nuna maka yace wannan hikima shine yana daga cikin hikima yace wa huwal matlubu fi hadhihi alhal kuma shine abin da ake so a wannan halin wato lokacin da aka je janaiza ayi shiru ka ringa tuna wato menene ya kawo ku nan meye ya kawo ku wannan makabarta lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yaje binne wani sahabi duka kowa ya yi shiru annabi ya yi shiru dan ka san annabi yayi shiru yana tunanin abin da ya shahi gawa kace da kara a hannun shi yana tsankwalawa haka abin da ya shahi kasa lokacin da kaga mutun yana zamne yana tonan kasa amma da yatsa shi ko da kara me yake tunani kaga yana tunanin wani abu ne a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba mutane labari kace wa ku nemi tsari ga Allah subhanahu wataala game da abin da ya shahi fitinar kabari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya mutu aka binne shi mala'iku biyu za su zo mishi idan mutumin kirki ne mala'ikun rahama su zo mishi su daga shi a maido mishi ran shi ya ji sawun takun wanda suka zo suka binne shi su ce mishi dafanuka wansarafu sun binne ka sun juya baya sun tsaye a daga shi a mishi tambayoyi tambayoyi guda uku tambaye ka man rabbuka man nabiyyuka ma dinuka waye ubangijinka wa menene addininka waye annabinka muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa sai an mishi wannan tambayoyi banda wanda shari'a ta togace mana irin wanda ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a to wannan tambayoyi kenan miye mahallin shahidi nan shine nutsuwa da mutun zai yi wato a wannan makabarta lokacin da aka je binnewa ne kana tunanin abin da ya shahi wato lahira shi yasa malai yace wa huwal matlubu fi hadhal wa fi hadhihi alhala yace fa hadha huwa alhaq yace wannan shine gaskiya wala taghtaru bi kasrati man yukhalifu kuma kada ka rudu game da wato idan an samu a unguwarku ko a garinku mafi yawan mutane suna sabawa akan wannan cewa a garinku ko a unguwarku mutane idan an zo binne mutun zaka ga suna yin zikiri ko kuma suna kuka suna raka gawa ko kuma an zo ana ta la ilaha illallah la ilaha illallah aje a raka gawa to wannan kada ka rudu da shi wannan ba shi bane karantarwa annabi karantarwa annabi ita ce mine ita ce ayi shuru ka nutsu ka ringa tuntuntuni me yake ka ku wannan makabarta shi yasa malam yace la taghtaru bi kasrati man yukhalifu kada ka rudu gai mutane da yawa wanda za su khalafa ma wannan yace fa kar qala abu ali al-fudayl bin iyad radiyallahu anhu ma ma'anahu ali fudayl bin iyad yana cewa ilzam turqal huda wa la yadurruka qillatus salikin yace ka lazumci hanyar shari'a wa la yadurruka kada ya cutar da kai qillatus salikin wato karancin mabiyan wannan hanya indai aka ce ma wannan ita ce hanya ta shari'a wannan ita ce hanya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar to ka lazumce ta kada ya rudar da kai ka ce a'a ai wanda suka gane suke bi su kaɗan ne mafi yawan mutane misali sun yi yin kaza ka ce a'a mafi yawa zaka bi a'a ba mafi yawa bace ba a'a menene yake daidai shine baka ga mafi yawa idan ka zo a Qur'ani mafi yawa zaka ga ana ambata cewa mafi yawa fasikai ne mafi yawa kahurai mafi yawa kaza ne qalilan ma yu'minun zaka ji Allah yana ambatawa cewa kadan ne wanda suka yi imani kadan ne suke ka roki Allah ya sa ka daga kadan inda suka gane eh ba da yawa ba ake auna ma'auni ba yawan mabiya ba ake auna ma'auni a'a menene tushe menene gaskiya shine ake aunawa malam yace wa iyyaka wa turqud dalalati wa la taghtaru bi kasratil halikin malam yace ka shedinka game da abin da ya shayi hanyoyin bata kada ya rude ka wato yawan wanda suka hallaka suka bata kada ya rude ka ka kama abin da yake gaskiya malam yace wa kadruwina fi sunanil baihaqi ma yaqtali ma qultuhu yace ai mun rawaito hadisi daga sunanil baihaqi abin da yake nuni game da abin da ya kwadi yushiru ila qawli qais bin abbad yana nuni game da abin da ya shahi fadar qais dan abbad yace wa amma ma yaf'aluhu al-jahala yace abinda wasu daga cikin jahilai suke aikatawa min al-qira'ati ala al-janaiza bi dimashqi wa ghayriha yace na daga abin da ya shahi karatu akan gawa lokacin da za a raka gawa a garin dimashqi ita ce siriya yanzu yace wa ghairi hada wasu garuruwa yace bit tamtiti wa ikhraj al kalam an mawdi'ihi na daga abin da ya shahi karatu da rera karatu da huddo wato karatun kowani harafi daga wurin shi yace fa haramun bi ijma'il ulama yace wannan haramun ne da ijma'in malamai. Menene? Wasu idan aka yi rasuwa sai su gayyato wasu a dauko wasu su ringa karatun alqur'ani ana rakagawa, to malamai yace wannan haramun. Sannan karatun alqur'ani ma irin wanda shine ake ce ma wannan tangimi wanda zaka ga ana rera alqur'ani shine malamai yace bi tamtiti wa ikhrajil kalami an mawdi'ihi, yace shine da rera alqur'ani da huddo lafuzzan wato daga wajen shi an rera shi ana yin shi ana gaggama ayoyi, wanda idan ana yin shi zaka gani wani har su ma yake in ana yin shi. To wannan irin wannan karatun malamai suka ce bid'a ne, saboda ba haka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam aya yanda yake karanta ta daki wani zaka ga an gama ayoyi da mun gani karatun mu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu daki idan ya karanta aya sai ya tsaya, tukun zai dauki wasu. Amma abubuwan da yawa muke aikatawa irin mu gaggama ayoyi wannan ba karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ba. Malam yace waqad awdahtu ubahu wa ghilahu tahrimuhu wa fisqu man tamakkana min inkarihi falam yunkiru. Malam yace hakika na bayyana wato muni da kuma wato karfafuwar wato munin wannan abu da haramcin shi da kuma fasikancin mutumin da ya samu wato ikon yayi inkarin wannan abu bai yi ba inkari, wato ba wai wanda yake aikatawa ba, wanda ma zai yi inkari yana da iko. Misali cikin malamai ko kuma wanda yake fada aji yana da ikon ya fadi magana a karbe ta bai wadi ba, malam yace yana ganin wannan akwai fasikanci tare da shi. Shi yasa yace wa fisqu man tamakkana min inkarihi falam yunkiru, yace kad awdahtuhu yace fi kitabi adabul qira'a wallahu almusta'an. Malam yace yayi bayanin wannan a cikin littafin shi adabul qira'a, wanda mutumin da zai inkari amma bai huto ba yayi inkari, malam yana ganin wannan shi ma fasiki ne akan wannan mas'ala ta 50 kina. A wannan mas'alai abinda zan mu dauka shine haramun ne idan za a raka jana'iza a ringa yin kuka ana daga sauti, ko kuma a ringa kunna wuta, ko kuma wani hayaki, ko wani turare irin yanda yan Indiya suke yi, ko kuma ya zamanto ana rakata ya zamanto ana yin ko karatun alqur'ani ko kuma wani abu wannan da zai irin na nasara wanda zai sa da wani bacin rai wani sauti mai sa bacin rai, kenan wannan duka haramun ne. Abinda ake so shine a yi shiru, saboda wannan shirun shine zai sa duk tunaninka ya san menene a gabanka, menene kake tunawa. Kamar yadda muka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo makabarta aka yi shiru an yi shirun nan ayyaka yana tsankwala kasa da wani haki ya ware ma wato sabon shi wa'azi game da abinda ya shafi mutuwa, kenan wannan shine abinda yafi dacewa kamar yadda malam yayi mana bayani. Mas'ala ta 50 malam yace wa yajibu al-isra'u fi sayri biha, wato game da tahiyya da gawa wajibi ne a gaggauta idan an dauki gawa. Sayran dunar ramli, gaugawa ba tare da abin da ya shafi gudu ba ko sassaka sosai, ana so a yi sauri amma ba irin saurin da zai kai ba game da abin da ya shafi gudu. Nan da yawa zaka gani irin wasu bidiyoyi kada ake gwadawa wani an dauki gawa ana gudu, to wannan kuma ya wuce iyaka, sai ku je wajen gudu ku je ku sako wato gawar ta fadi, kenan ana so dai a yi gaugawa. Yace li kaulihi sallallahu alaihi wasallam, saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asri'u bil janaza, yace ku gaggauta da abin da ya shafi kai gawa. Fa in taqu salihatun fa khairun taqaddimunaha alai, idan wannan gawar da kuka dauka managarci yace to alkhairi ne za ku je ku kai ta zuwa gare shi. Wa in taqu ghayru dhalika, idan kuma ba managarci ya bace ba fa sharrun tad'unahu an riqabikum, wato sharri ne za ku sauke daga saman kafadunku, saboda idan mutumin kirki ne kuka dauka za ku je ku binne shi zuwa ga miye za ku kai shi, zuwa ga alkhairi ne, kenan ku yi gaugawa ku kai shi zuwa ga wannan alkhairi. Idan kuma ba mutumin kirki bane ba, daman sharri ne kuka dauko, to ku yi gaugawa ku rabu da shi, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace malam yace qultu, nace zahirul amru al wujub, abinda yake zahiri akan wannan shine wajibcin gaugawa da wato jana'iza. Kinan bai halatta hatta idan mutun ya mutu in ba wata darura ba ko wani uzuri ya zamanto an bar shi an jinkirta shi har yayi kwanaki ba a zo ba aka binne shi, in dai ba da wani uzuri wanda shari'a ba ta zamanto ta yarda. Ma da yawa zaka gani mutun ya mutu ko tun yau da dare ka gani har gobe da sahihi gobe da marece za a zo a binne shi. Kaga wannan duka ya saba ma hikimar da shari'ar musulunci wato ta karantar. Malam yake cewa bihi qala ibn Hazm, da wannan ne ibn Hazm ya faɗa, wa lam najidu dalilan yusrifuhu ila istihbab, bisa samu ba wani dalili wanda yake kaudar da wannan wajibci zuwa ga wato abin da ya shahi mustahabbanci. Fa waqafna indahu, malam yace he muka tsaya akan wannan wajibci. Qala ibn al-Qayyim fi Zadul Ma'ad, ibn al-Qayyim yake cewa a cikin Zadul Ma'ad, wa amma dabibun nas al-yawma khutwa fa bid'atun makruha. Malam yace ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yake cewa tattaku da mutane yanzu suke yi a zamanin shi taki bayan taki, wannan yace bid'a ce kuma abarki ce makruha ce. Wani irin taki? Misali yanda zaka gane irin yanda in an dauki gawar soji idan aka dauke shi, kaga mu shari'a mai tace a dauki gawa a gaggauta a je a binne shi. To soji idan aka dauka zaka ga ana taki, ko kuma ta wani babba wanda yake da alaka da gwamnatance zaka gani sai ya je an kai shi ina ne, an kai shi fale, daga fale a kai shi ina ne, didde sai an bashi wahala kayan aje a binne shi. To kaga wannan ya saba ma shari'a. To shine Ibn al-Qayyim yake cewa to wannan bid'a ne, kirkire ne a addini, kuma abin ki ne, yace mukhalifatul lis-sunna, sabanin sunna ne, ya saba ma sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka dauki gaugawa ake aje a binne ta. Yace wa mutadamminuhu litashabbuh bi ahli al-kitabi al-yahud, yace kuma wannan ya samo tushe ne daga ahli al-kitabi, shine yahudawa. Idan yahudawa sune suke aikata wannan, kina wannan yake nunawa cewa kina irin yanda ake ma sojawa wannan koyi ne da suwa kina yahudawa, inda mafi yawa harakar doka tashabbuhi ne daga can aka dauko, harakar gwamnatance da abubuwan constitution da wani waye da waye duka daga can ne aka dauko. To ya kamata idan ya zamanto irin wannan abubuwan dole ya zamanto mu wanda muke musulmi mu yi muqarana da addinin, mu duba mu ga addinin mu meye ce akan wannan, shin daidai ne mu yi ko kuma ya saba ma addinin mu watsar da shi? In ya saba ma addinin mu watsar da shi, mu yi yanda addinin mu yace. In kuma bai saba ma ba addini, wani tsari ne wannan, to wannan sai a iya yi. Amma dai wannan a ringa kutuwa taki, ya saba ma wato abin da ya shahi musulunci, abin da yake game da mamaci shine a gaggauta a je a binne shi. Masala ta 51 malam yace wa yajuzul mashi amamaha wa khalfaha, idan aka dauko gawa to ya ne ne za a ringa tahiya. Malam yace ya halatta wanda yake dan kawaye tahi gaban gawa ko kuma ya bi bayanta, wa an yamini hawa ya sariha, ya halatta ka bi bangaren dama na gawa ko kuma bangaren hagun wato na gawa. Ala an yakuna qariban minha, absa cewa ya kasance amma kai kana kusa da gawai, kada ya zamanto kai nesa da ita. Sali an dauko gawa ka matso, kana iya tahiya daga gabanta ko kuma daga bayanta amma kana kusa da ita, ko kuma daga hannun dama ko kuma daga hannun hagun. Malam yace illa raki fa yasiru khalfaha, sai wanda yake saman abun hawa, wanda yake saman abun hawa to zai bi bayan gawa ne. Misali yanzu irin da ake dauko wuri yayi nisa, misali zuwa makabarta dole ya dora saman mota, to idan kake saman moto ko saman mota kai ma gawa ita ce a gaba, kowa bayan ta zai biyo a saman abin hawa. Wannan yake nuna maka kenan ba magana gaugawa. Wannan kuma yake ƙara nuna maka cewa duk irin tahiyya kafin a zo gawa ka je makabarta, wannan duka abin da ya fi shine ka zo a taho da gawar da kai. Ba laihi wanda za su je su yi kabari mutum ɗaya biyu uku kenan wanda suka tahi su ki su gina kabari, amma wanda za a rako gawa ka je kuma ka biyo gawan, ka biyo bayanta. To wasu zaka gani ana tahiya irin tahiya mafi yawa idan an dauko gawa a mota ba gudu ba ake. To wani zaka ga kawai ya zazzaga bitas, yayi wata kwana, yayi wani lungu, ya bi can, ya shiga gaban gawa, ya tahi makabarta. To abin da yafi dacewa shine ya zamanto ka bi bayanta. Shi yasa malam yace da faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ar-rakibu yasiru khalfa janazatin, wanda yake sama abun hawa ya bi bayan wato ita gawai walmashi haisu sha aminha wanda yake kafa kuma yana tahiya to inda yaso daga bangaren gawai in yana so yana iya bin gabanta ko ya bi daga bayanta ko kuma daga bangaranta na dama ko kuma dan bangaranta na hagu yace khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha sai dai bi sharadin mi qariban minha ya zamanto yana kusa da gawai kai wanda kake kasa yace wattiful amma wanda yake yaro yusalli alaihi za a yi mishi salla wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahma sai a roka ma iyayen shi wato abin da ya shafi gafara da rahama da hakuri da kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zamanto mai cecen su ne wannan shine game da yaro wanda bai balaga ba dukkan yaron da bai balaga ba za a yi mishi salla idan ka zo makabarta amma baka ce ba Allahumma ghafir lahu saboda bai da zini to wani ya ce idan yayi aikin ladawa za a bashi lada ba ma wanda ya sa shi ya aikata lada misali danka ne kake zawwa da shi masallaci yana yin sallah za a baka lada akan wannan aikin da kake sa shi yana yi matukar alkalami bai hau kan shi ba idan alkalami ya hau kan shi shine za a yi mishi sallah idan an mishi sallah kuma za a mishi wato neman gafara da neman ya samu tabbacin bada amsa a cikin wato kabari tambayoyin da za a mishi Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbitu amma idan ya zamanto yaro bai balaga ba ya mutu abin da yake kai shine za a yi mishi sallah wasu malamai suna ganin cewa sallah ma ba za a yi mishi ba amma dai abin da yafi dacewa shine za a yi mishi sallah wanda ba a yi ma ba sallah malamai kamar yanda suka ce shine abin da yake bari wanda ba a aibo shi ba da rai misali wannan shine suka ce za a ji a iya binne shi wanda gabbobin shi ba cika ba halittar mutum amma idan ya cika mutum aka aihe shi malamai suka ce za a yi mishi sallah ko da alkalami wato bai hawa kan shi kenan neman gafara ne sai dai a roƙa ma uwayen shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hakuri ya gafarta musu kuma ya zamanto kuma ya sa ya zamanto zai cece su mun gani hadisi in ban manta ba a cikin karatun nan ne ko kan mutumin macen da ta yi hakuri ko mutumin da ya yi hakuri idan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wato ɗan shi guda ko duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga falala wato abinda zai samu zai ja mahaifan shi wato sai ya kai su wato abinda ya shafi aljanna kenan shine malam ya ce kenan anan waqiful yusalla alaihi shi yaro za a mishi salla wa yud'a li walidayhi bil maghfira a roka ma mahaifan shi gafara wa rahma da abinda ya shafi rahma kenan idan za a kai gawa a wannan mas'ala a kawo kake kana iya bin gabanta kana iya bin bayanta kana iya bin dama kana iya bin hagu a sama abun hawa kake to dole ka bi bayan gawa gawa ita ce a gaba ba magana kai gauga ka je ka shiga gabanta duk da zan mu zo kuma kan wato shi ma abun hawan shin ya dace a hawa abun hawan koko bai dace ba malam yace wal kullum min mashi amamaha wa khalfaha sabata an zalika an rasulillahi sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi'lan kama qala anas bin malik radiyallahu anhu malam yace bin gawa ka bi bayanta a kafa ko kuma ka bi gabanta duka ya tabbata daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam anas dan malik yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar kanu yamshuna amama aljanazati wa khalfaha sun kasance suna bin gaban gawa idan an dauko ta za a je a binne kuma suna bin bayanta kina wannan ya nuna mana cewa ya halatta to sai malam yace walakin al-afdal al-mashi khalfaha amma abinda yafi dacewa shine mine shine a bi gawa wato daga bayanta ya zamanto gawa tana gaba ku kuna bin bayanta malam yace li'annahu muqtada qawluhu sallallahu alaihi wasallama wattabi'u al-janaiz yace shi yake maka wato nuni ko yake baka matukar bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yace a bi wato gawa idan aka ce a bi gawa ko kuma a bi abu ya ne ne za a bi shi ya zamanto shi yake baya ko shi yake gaba ku a baya ku bi shi kina annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a bi gawa a rakata kenan ku biyo baya shine yafi dacewa yace wa ma fi ma'anahu da shi da yake da abinda ke cikin ma'anar wannan yace wa yu'ayyiduhu yana karfafa shi fada ali radiyallahu anhu da yake cewa al-mashyu khalfaha afdalu min mashyi amamaha lokacin da aka dauko gawa za a je a binne, ka bi bayan ta shine mai fi dacewa da ka bi gabanta. Yace ka fadlis salati ar-rajul fil jama'a ala salatihi fadlan, yace kamar yanda falalan sallan mutun take a cikin jama'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya salla a cikin jama'a yaci wanda ya salla shi kadai da daraja wadda take kaso 27 a watar waya 25. Kina haka raka gawa ka bi ta daga baya yafi zamantawa mafifici fiye da ya zamanto ka shiga wato gabanta. Sai malai yace wa yujuzu rukubu bi shaw, ya halatta idan za a kai gawa makabarta ka hau abun hawa, amma da sharadi shine an yusira wara'aha, ka bi bayan gawai kada ka shiga gabanta saboda da abun hawa. Da kauli sallallahu alaihi wasallam fil hadith al mutaqaddim ar-rakib yasiru khalf al janaza, saboda hadisin da ya gabata Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake saman abun hawa ya bi bayan gawa. Yace walakin al afdal al mashi, abinda ya fi dacewa shine a sabka a tahi a kawa a raka gawa. Yace li annahu ma'hudun anhu sallallahu alaihi wasallama wa lam yurid annahu rakiba ma'aha bal qala thawban radiyallahu anhu, yace saboda shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya fi yi shine kullun idan za a raka gawa Annabi sallallahu alaihi wasallama a kaho yake raka ta. Ba a taba rawaitawa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau wani abun hawa, amma yace wanda ya hau abun hawa ya bi bayan gawai. Amma ba a rawaito ba cewa ya hau shi ya hau. Sauban yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallama utiya bidabatin, an zo mishi da wata dabba wato wani abun hawa, wa huwa ma al janaza, yana raka gawa, za a raka gawa aka zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallama da abun hawa, fa aba an yarkabaha, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ya hau wannan abun hawan. Falamman sarafa, lokacin da aka je aka binne gawai, utiya bidabatin, sai aka zo mishi da wannan dabbai, farakiba, sai ya hau ya dawo. Faqila lahu, aka ce ya rasulullah, dan me yasa kenan ya zamanto da za a zo a kai gawa an baka wannan ka hau baka hau ba, kuma da za a dawo ka hau? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innal mala'ikata kanat tamshi falam akun li arkabuhum yamshun. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle mala'iku sun kasance su ma suna nan a kawo suna tahiya, za a raka wannan gawar da su. Ai bai dace bai zamanto in hau abun hawa amma ga mala'iku nan suna kasa suna tahiya. Falamma dhahabu, lokacin da aka binne mala'iku suka tahiya su rakibutu, sai ya hau abun hawa ya dawo. Ina wannan yake nuna mana cewa idan zakka tahi a kafa, misali yafi ya zamanto ka hau abun hawa. To amma yanzu ganin yanda wurare suke da nisa, misali kenan dole take kamawa a hau abun hawa dan aje a samu wato abin da ya shahi wato binne wannan mamaci. Saboda idan baka hau ba, da Allah kahin ka isa makabarta in tana nesa, za a ije ma binnewa kahin kai ka isa a kawa. In kuma ka kusa ne, kana iya ka ajiye abun hawanka duka wato a tahi a kawa, aje a binne wannan wato mamaci. Dan Allah mu tsaya anan ganin lokaci yayi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗi daidai, Allah ba mu lada kuskure, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Sannan kuma fitintunu da suke faruwa game da abin da ya shahi kasarmu, dole abin da yake kanmu shi ne mu taya kasanmu da adda, kamar yadda za ku ji ko ina malamai suna cewa abin da ya fi dacewa da wannan matsala da ake ciki shi ne adda. Babu abin da ya fi ƙarfin adda, dukkan wani abu a maida shi gehe ya zamanto an dufu fukan adda. Saboda idan muka kama Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to Allah subhanahu wa ta'ala zai yassara mana komi, zai kawo mana dauki akan komi da komi. Mana mu ce ku ce na kaza da kaza da kaza, duka wannan ba namu bane ba. Sannan kuma hatta da irin abubuwa na fitintunu da ake cewa za a yi yaki, za a yi kaza, za a kawo hari, za a yi wani waye, duka ji wasu suna cewa a kawo yakin mana. To mun san da cewa sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam bata karantar da mu akan wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatamannu liqa'a al'adu, kada mu yi guri mu yi tamannin wato haduwa da maki, kada mu yi gurin cewa makiyin ya zo a hadu. Yace wasallallahu al'afiya, ku roki Allah ya bada zaman lafiya, shine ya fi dacewa. Saboda fitina an san mabudinta amma ba a san ba ina zata shi. Sai ka gani ana cewa a zo a zo a zo a zo, ka gani an wayi gari, kai da kanka wannan karatun ba zaka yi ba, sallah da zaka yi a masallaci ba zaka iya yi ba. Ya ishe mu misali ga makwabtan mu Sudan, yaki ya barke cikin kasa wanda tun cikin azumi mutane sun rasa ya za su yi su wuto masallaci su yi qiyamul layl, su wuto masallaci su yi tarawihi, barantana a wuto masallaci a yi idi. Kaga fitina ba a san ba wato ina za ta zo. Abinda ya fi dacewa ga kowa wanda yake musulmi shi ne ka duƙufa da yin addu'a cewa ya Allah ka kawo mana zaman lafiya, Allah ka bamu wanda ya fi dacewa da mu, wanda ya fi alkhairi da mu, ka sa shi shi ne ya zamanto shugabanmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu zaman lafiya, Allah ya bamu zaman lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu gabaki daya, ya shiryar da shugabanninmu gabaki daya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.